akwai wani hadisi shi ma wanda ya kasance daga Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wanda yake cewa in kana so ka roki Allah da ismul azam ka karanta ayoyi shida na farkon suratul hadid sannan sai ka roki Allah subhanahu wataala a gane bayan an karanta ismul azam hudubarsa daban take iri iri ce amma dai wacce ya kasance ta fi gajarta ita ce ya man huwa hakaza walaysa shay'un hakaza gairuhu as'aluka an tusalli wa tusallima ala muhammad wa ala ali muhammad wa an taf'ala li sai ka faɗi duk irin abubuwan da kake so ka faɗa duk wani ismul azam da kuma kace ismul azam ne muka faɗa to haka ake sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya faɗa amma kuma akwai barra bin azi yadda sayyidina ali ya gaya masa to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama daman ya faɗa game da wannan Barra bin Azib ya kasance sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sayyidina Ali yawanci kuma tabi'ai su suke da irin wannan tambaye tambaye yake tambayar sayyidina Ali cewa ina so ka sanar da ni wani abu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance ka da shi kai kai kade yake bance kowa da shi ba sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi dariya cewa to kana nufi kenan ismul azam to shine idan wannan kake nufi shine ka karanta ayoyi shida na farkon suratul hadidi sannan ka karanta ayoyi hudu na karshen suratul hashr sannan kace ya man huwa hakaza walaysa shay'un hakaza gairuhu as'aluka an tusalli wa tusallima ala muhammadin wa ala ali muhammad wa an taf'ali kaza wa kaza in kai wannan ka roki Allah subhanahu wataala ko ni din nan a yanzu da zaka jarraba bayan kayin kace kuma Allah ya sa ƙasa ta kama ni kai ƙasa da ni wallahi da tai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma gashi shi ma sai da ya faɗa haka nan kuma ya zama cewa wa'insu ma sun kari da cewa da za a ce ga mutum ya mutu mus kawai ana dubin za a kai shi kafin ko wani abu ana karanta wa'innan din aka faɗi wannan kalamun to za a ga ya tashi an faɗa qur'ani dama ko a karatu da mutum ko an karanta shi in dai har a karanta din ga mamaci din wanda ya karanta din kamar za mu zo mu bayar yadda ake karantawa sai kai magana da mutum kamar yadda aya ta tabbata a cikin suratul Ra'd saboda ka wannan shi ne abin da zamu gabatarwa yau game da alaloli na wannan sura da waɗannan ayoyi waɗanda suka kasance wato na ƙarshe na suratul Hashr